was walking on my own, down a dark and misty highway, where a man without a home, oh, no love to keep me warm. Like a dream she came to me, and I knew that she was kind. So I sailed the sea of love on the rivers of her mind. She took me off the winding road, and I spent the night beside her. Lord, she fed me like a king, and she gave me clothes to wear. There's a place I know so well, and it's calling out for me. Past the winding roads to hell, where the rivers meet the sea. Down the misty mountain trail, over moorlands and the meadows, through the colored caves of time, to the world of Angelique. Da 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 da